Nizan Jurgusa in Yima Kasujada Nizan Tada Maria Ireira Wakaria Bonka Domin Babu Wani Allah Kamarka Domin Babu Wani Allah Kamarka Nizan Jurgusa in Yima Kasujada
Nizan Tada Maria sarakuna kaine annabin annabawa kai mamallaki ne kai madawami ne mai rundura ne ka
Hosanna in the highest.